Malaman makarantar firamare a ƙarƙashin inuwar ƙungiyar malaman Najeriya wato NUT reshen birnin tarayya Abuja sun yi korafi akan yadda shugabannin ƙananan hukumomin Abuja suka ki aiwatar da mafi ƙarancin albashi na naira 30,000 tare da sauran haƙoƙin su kamar yadda wani malami a makarantar firamaren gwamnati dake a Sokoro wanda ya buƙaci a saka sunan sa ya bayyana mana cewa tun bayan umarnin da gwamnatin tarayya ta bayar akan aiwatar da mafi ƙarancin albashi a watan Afrilun shekarar 2019 ba a aiwatar da umarnin ba kuma tun watan December shekarar 2019 ba a biya su sauran haƙoƙin su ba.
There is a directive that came from the president that minimum wage should be paid to public servants, and since April last year the thing was supposed to be implemented. By December there was another directive that they should pay arrears, and arrears was paid to some ministries and parastatals, but was not paid to us, we FCT primary school teachers.
A lokacin da muka ziyarci makarantar firamare na Model dake kan titin Nelson Mandela a Sokoro, inda nan ne sashen karamar secondary ma yake, wasu ɗaliban firamare sun bayyana yadda suka ji da rashin koyarwa.
Sunana Aisha. Ba malamai, mun zo ne yau. Wata anti ta ce mana mu zo yau, muka zo yau kuma ba su zo ba. An ce malamai dalilin da ya sa ba su zo ba saboda ba a biyan su. Ranar Monday da za mu dawo, kowa yana jin daɗi cewa za a koma makaranta. Mun gaji zama a gida, yanzu ba mu jin daɗi, za mu koma gida, ba mu yi karatun komai ba.
Dama exam za mu zana shi ne aka ce bayan Monday, kuma mun zo Monday kuma anti herin Friday.
A wani bangare kuwa takwarorin su na bangaren karamar secondary suna azuzuwa sakamakon yadda hukumomin birnin tarayya Abuja suke biyan albashin su yadda ya kamata. Hashim Said malami a makarantar karamar secondary a Asokoro yayi bayani akan komawar su aiki.
Dangane da komawar su makaranta, alhamdulillah kusan daliban gabaki daya sun dawo makaranta lokaci daya, saboda ajiya kamar a takardun rijistar su kusan in ce daliban gabaki daya sun dawo. Dangane kuma da ko suna ja ko ba sa ja, gaskiya an samu koma baya sosai dangane da karatu. Shi yasa yanzu haka ma maimakon mu shiga cikin karatun gadangadan, sai muka ga ya dace mu fara da bitar aikin baya kafin mu yi tunanin shiga cikin wannan aiki na wannan zango da muka dawo. Mun yi kokari dai, mun samar wa kowane yaro kujera shi kadai yake zama, kuma mun samar musu da duka ababe na wanke hannu.
Daliba ajin farko na karamar secondary Amina Muhammad Awwal ta bayyana jin daɗi mara misaltuwa akan komawa makaranta.
Abba zai iya misalta daɗin da na ji da aka dawo makaranta ba, saboda mun gaji da zaman gida. Gaskiya babu abinda za ka yi a gida, kawai sai dai ka zauna.
Kazalika ɗaliba mai suna Fatima Usman ta bayyana yadda ta ji da dawowa makarantar da aka yi.
Eh, gaskiya zan da gida makaranta. Abin zan yi shi shine muna bin ƙa'idodin da aka samu. Idan muka shigo za a gwada mu a duba temperature ɗin mu, sannan mu wanke hannunmu, sai mu sa sanitizer, sannan kuma mu sa takunkumi.
Idan ba a manta ba, a watan Satumba ne shugaban kungiyar NUT reshen birnin tarayya Steven Nabai ya baiwa malamai umarnin cewa duk lokacin da gwamnati ta bada umarnin a koma makaranta, kada su koma bakin aiki sakamakon kin aiwatar da mafi ƙarancin albashi na naira 30,000 da kuma wasu haƙoƙin su da suka dade a jingine. Halima Abdulrauf, murya Amurka daga Abuja, Najeriya.